sha'awa a shariya na amsar tambaya bai durwar wawa duniya sane tunani mai nake bila mai zan samu rayuwar ga mai rudani mai ji gaskiya amai kyara ya zan samu mazauni mai arziki mai hutawa talaka ko bai da ma'auni
aje duniya
wace ce duniya akan ta nake famun wuya Zakarana yayi tara duniyar gaban da sukuni ko dariya ne sakar fa'idan idanu san danni yanzu na wuce si zagi na da aibin da zai cuce ni
aje duniya
kukana sun fi so domin san arai ne dariya
rayuwa bita a sannu da nazari da tubalan hankali ilimi tunani soke Shawiya mai ubangida fadar Allah shine adan zamani babu mai rabo babu mai hani Allah mu shine tsani cutuwa ku amfanuwa dinna shine mannani hasada kadar kwanta ki ne gun masu samma amuni jin dadin duniya da kiyama
sha'awa a shamiya
ga amsar tambaya budurwar wawa duniya
na yi sallama sun yi amsawa sai na faɗin wane ne yanzu na wuce ban ceko mai bai girman kai ne gare ni yanzu na wadata su zo guna da zarar babu sai su guje ni rayuwar gani na ban tsoro ya zan cikin zamani dan babu mai iya masa ko da dalla mai wahadaniya
duniya gidan ka sha'ahu a shamiya ga amsar tambaya budurwar wawa duniya
na yi sabuwa sai na faɗin ambani yanzu na sako zan masa ce talauci ya riski ni ban da dama ko takalmi na sashen mai kyan launi ko ka ana suka nema ko kwamarmashi so ba na bayani
aje duniya
makarantar duniya ɗalibinta yana ba mun wuya sai tambaya budurwar wawa duniya
ya ya ga sauda ce kai hakuri Allahu ne zamani masani na fili har boye da ba a bashi bayani kuma ka rike manzon Allah tuta wana mai launi gaskiya amana kai rikewa da sharri kai sabani
sai tambaya budurwar wawa